إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin wannan littafi mai girma Riyadus Salihin. Yau muna bakwai ga watan biyu hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan 8 2024. Sati wanda ya wuce mun tsaya daidai hadisi na Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu karshen babu karahiyatu an yusalli al-insanu bi wajhi Allah azza wa jalla ghayra al-janna, wanda shi hadisin yana da gabobi da yawa, amma dai babba abin da muke maka magana akan shine wanda ya roke ku ku bashi, wanda ya muku alheri ku yi kokarin kuma saka mishi abin da yake alheri ne. In ba samu ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai ka ce jazakallahu khairan, ko kuma kai ta mushi addu'a, Allah sai albarka, Allah ba da lada, Allah yayi kaza, Allah yayi kaza. Babin da zamu tashi a yau babin na 320 daidai. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu tahrimu qawli shahin sha lil sultani wa ghairi li'anna ma'anahu malik al-muluk ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. بعلن سيقول له نبابي واندا يكي حرم توان السونة واندا سونة بالا رب شباني أماكما ياشي غتكين لا رب واسنا استعمالنش شيني شاهن شا عبندا كيني دشي سركيني ببهاكا وانو ببن سركي سيارك تيمشي شاهن شا to abin da ake da shine ce li anna ma'anahu malikal muluk, wannan shine ma'anar shi kenan. Shahin sha abin da ake ne da shi shine sarkin sarakuna. Haramu ne a ce ma wani bawan Allah sarkin sarakuna, ko yaya ko da shi yake mulkin duniya a nan duniya daga mahudar rana zuwa mahudarta, in dai shine sarki ko shugaba ko wani mai mulki, to ba a ce mishi sarkin sarakuna. Allah shine sarkin sarakuna. Shine sai ce wala yusuf bizalika ghayra Allah, wannan sifar ba sifanta ma kowa sai Allah, saboda Allah shine sarkin duk wani sarki a duniya, waye sarkin shine Allah. Shine aya take ba mu labari a gobe kiyama sai an tattaru kowa da kowa, ga sarakan horko ga sarakan karshe, sai Allah ya ce limanil mulkul yawm, za a yi shiru. Wasu malamai suka ce sai an yi shekara 40 babu wanda ya magana, sai Allah ya ce lillahi wahidul qahar, ai mulki na Allah ne. Allah zai tambaye masu mulki, daman aro ne ya ba su kuma ya amshi. A gobe kiyama sai ce musu wai mulki na wane ne, sai kowa ya shiru. Duk wani sarki da ka sani duk girman shi shiru zai, sai Allah ya ce nashi ne. To shi yasa wannan sunan na malikal muluk, da Hausa mu ce sarkin sarakuna, to ba kiran kowa sai Allah. Sai dai a ce sarki, a ce mai daraja, a ce mai girma, to wanda za a siffanta shi da wasu abubuwa. To amma a ce shine sarkin kowa, to wannan kuma siffa ce ta Ubangiji madaukakin sarki. Haramu ne kuma siffa Allah a dora ma wani halitta ko wani bawa. Shine sai mala ya kawo hadisai ko kuma hadisi wanda yake magana haramta wannan. Hadisi na Abi Huraira, ani Abi Huraira radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna akhna'a asmin inda Allah azza wa jalla rajulun tasamma malikal amlaki. Muzalla sallallahu alaihi wasallam yace suna wanda yayi zamantowa kaskanci ko kuma lalataccen suna wanda bai dace ba shine a ce ma mutum malikal muluk, kenan mai mulkin sarakuna wanda suke mallaka wurare, shi yake mulkin su. To wannan bai kamata ba a kiraye mutum da wannan, shine mana inna akhna'a. Akhna'a bi ma'ana azalla, kenan kaskancaccen suna. Kaga kenan haramu ne shine a ce ma sarkin sarakuna. Qala Sufyan ibn Uyayna, daga cikin manyan manyan malamai sai yake cewa malikal amlak mislu shahin sha, kenan wannan kalmar ta shahin sha kamar a ce ne malikal amlak, wanda ya mamaliki kowa waye mamallakin shine Allah, to sai kuma ka zo ka sama wani mamallakin masu mulki ko masu mallaka, to kenan kaga wannan haramu ne, sifface wanda bata dace ba. To wannan wa masu girma hadisi ne wanda ke karantar da mu akan cewa wannan suna bai dace ba. Wannan kuma duka abubuwa ne wanda suke bada girma da daraja da wannan littafi da muke karantawa da Riyadus Salihin, wanda kusan bangare wuri iri-iri, wani abin da ba za ka taba tunanin cewa ba zai kulle babi a kan shi da ya nuna mana haramci ko karhanci ko mandubanci ko musahabanci, sai ga malam ya kulle babi, Allah ji gashin rahama, sai ya ce kaza mandubi ne, kaza haramu ne, kaza an hana. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, Allah kuma ya bashi ladan. Babi na 321, babun nahi anil mukhatabatil fasiqi wal mubtadi' wa nahwihima bisayyidi wa nahwi. Babi kuma la yaqulla, wanda shi kuma yana magana akan mutum ya kiraye wani fasiki, lalataccen mutum mara daraja, ka ce mishi sayyidi shugabana ko kuma mai gidana. Inda mutum fasiki ne, ba wani mutum mai daraja ba, wani mashayi, wani mazinaci, wani makaryaci, wani azzalimi, makishi, wani dan washi, ka zo ka ce shugabanka ko mai gidanka, kuma ka san barawo ne, ka san mutumin banza ne, to shine malai sai kulla wannan babe cewa bai dace ba, bai kamata ba. Haka kuma wal mubtadi, kasur gumin dan bid'a, musamman malamin da yake kira zuwa ga bid'a ko kuma yake kirkirar bid'a, shi ma an hana, ka zo ka ce shugabana ko malami na ko ka buga haka ga buga gaba ko shehu na ko wali na, shi ma na bai dace ba. To wannan kuma balle a ce kuma shi kuma mutumin da bai da aiki sai aikata aikin bid'a. Bid'a shine mutum ya kirkiri ibada ya shigo da ita cikin addini, wanda kuma addini bai zo da ita ba, wannan shine bid'a. Amma abubuwa na rayuwa na yau da gobe wanda ba addini bane, babu lada wajen yin aikata su ko aikata ko rashin aikata su, irin abubuwa na zamani wanda wanda suke kira zuwa ga bid'a, in suna so su yi wawaitar da hankalin mutane sai su ce a to idan an ce bid'a cikin addini, to ai mantur ma da ake sawa ita ma bid'a ce, ai wannan mikro da muke magana shi ma bid'a ne, wannan salula da ake dauka, wani kaza, abubuwa da yawa, sai su ce ai wannan shi ma bid'a ne. To kaga wannan in mutum ya faɗa haka, kamar ya dora ma kanshi alama akan cewa shi jahili ne na ƙasa da ƙasa. Dan da an ba jahili ba, shi in aka ce bid'a shine ka kirkira abu ka sa cikin addini kana neman ladan shi. Amma misali dan ka sa mantur lada nawa gare ka, kuma sa mantur dole ne, haramu ne, ko musahabi ne, ko kuma bid'a ne, ko sunna ne, kaga wannan ba bai cikin addini, abubuwa ne na zamani ko kuma abubuwan na rayuwa yau da gobe. Kamar a ce abincin da zaka ci ne, wani kala zaka ci, wani irin abinci zaka ci, wani irin gida zaka shiga, wani irin abin hawa zaka hau, wani duka tarkace ne na duniya, basu da alaka. Idan an ce bid'a, ana wawaitar da hankalin mutane da ake soko da su. Amma abin da ake ni shine mutum ya kirkiri wani aiki ya zo da shi cikin musulunci, kuma ya sai lada yake su, wata kala ta sallah a wani lokaci, wani lokaci ko kuma wani kala na zikiri da kuma adadi, to wannan su ake cewa bid'a. Ko mutum ya zo da wani azumi na wani rana ko kuma wani a wani wata, ya zaɓi wani wata, kamar yadda Allah ya zaɓi Ramadan shine watan azumi, to sai mutum ya zaɓi wani wata, kamar yadda sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana wasu azuzzumaka ko kuma wasu azkar, sai mutum ya zo kirkiro, to kaga wannan sai a ce ya zo da bid'a a cikin musulunci. To wannan duk mutumin da ya zama to wannan shine aikin shi ko kuma aikata aikin bid'a, to bai kamata ba ka ce shugabana, balle haka ce malamin ka. To kun ga wannan shi babu ne mai muhimmancin gaske wanda malai ya kawo shi anan, dan ya nuna mana cewa da fasiki da dan bid'a sun kusa kama, kai bari dan bid'a ma yahi fasiki. Tuna daga cikin salaf suka ce al bid'atu ahabbu ila shaytan min al ma'siyah, bid'a ta hi soyuwa wajen shaydan, saboda shi mai yin aikin bid'a yana ganin aikin ibada ne yake, bai taba sa ba akan shi cewa ga wata rana zai tuba. Amma an ka samu mazinaci, makaryaci, azzalimi, barawo, zai iya cewa wata ran zai tuba saboda ya san laifi yake. Amma shi kuma dan bid'a fa buga gaba ma yake, yana cewa addini ne yake, kenan kaga babu zancen tuba, shaydan ya tahi da shi. To shi yasa shaydan in yaga an yi bid'a dadi yake ji, saboda yana ganin sabon Allah in kai wata ran zaka ji wa'azi ko ka ji fadakarwa sai ka fasa. To shi yasa bid'a tana daga cikin manyan abubuwa da ya kamata a ce mutum ya wohinta da su. Babu kai babu bid'a, saboda me? Tana ruguza ayyuka in kai aiki kana ganin cewa kana lada jiyawa ashe kuma bid'a ce kaga baka da lada to kuma ina dan bid'a kaso shi karka sashi a jiki kuna wata mu'amala ta soyayya balle ma a ce malami na ahlus sunna wanda yake sananne wanda za a yi koyi da shi wanda mutane suna ganin duk wanda zai mu'amala da shi mutumin kirki ne sai ka je ka gama gindi da wani malami na bid'a karka daukan hoto da shi ko karka yawo da shi ko kuma idan za a yi wani biki a gidanka ko za a yi wani jaje na mutuwa shine a gaba shi kake girmamawa to kaga wannan babe yana karantar da mu akan cewa wannan ba karamin laifi bane wai kace ma shugabana malami na babbana bai dace ba inde fasiki ne ko kuma dan bid'a haddalili kuma akan wannan shine mala ya kawo hadisi na Buraida an Buraida radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخنتم ربكم عز وجل رواه أبو داود بسند صحيح ما لا سي كاو بابي نكاو حجة akan cewa kaka cewa fasiki mai gidana kaka cewa malami na bid'a ko kuma wani mai aikata aikin bid'a mai gida ko kuma wani babba hadisin Buraida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kada ku hadi la taqulu lil munafiqi sayyidun kaka cewa munafiki shugabana ko mai gidana shine mana sayyid yace fa innahu in yaku sayyidan yace inde munafiki ya zama shugaba ka buga gaba ka riga cewa mai gidana ko shugabana inde wani munafiki ne to sallallahu alaihi wasallam yace faqad askhattum rabbakum kun fusatar da ubangijinku ashe kaga kenan kaga wani fasiki kake kamba mashi kake girmama shi kamar kana fusatar da Allah saboda in aka ce fasiki shine mutumin da ya kauce daga hayyar ubangiji subhanahu wataala baya jin husu wajen umurni ko hani abinda ya ga dama yake aikata wanda sai a ce fasiki ne fasaka kamar yadda shaydan ya huta daga cikin umurnin ubangiji subhanahu wataala nayi ma annabi adam alaihi salam sujada to duk wanda yake fasiki ne abin da ya ga dama yake aikatawa to kai kuma sai zaman to shi kake runguma shine masoyinka to kaga shine irin abubuwan da malamai suke cewa inda za a samu wani fasiki ya mutu wani dan giya ko wani mazinaci ko kuma wani wanda yake barawo ko wani so ake in za a kai gawar shi ko kuma idan za a mai sallah duk da cewa musulunci shi yana nan to sai a samu wani iri-irin shi wani limami mashayi ko wani limami fasiki ko wani limami mar daraja sai a zo a jera su da mashaya da ƴan shalisho su za su mishi sallah su je su binne shi saboda mi in mai imani ya ga wannan sai ya ce eh lalle yin aikata aiki mara kyau ba abin kyau bane in na mutu ga wanda za su muni sallah tsoratarwa ne to amma wani malalaci dan bid'a malami ko kuma wani wanda yake mutun ne haka fasiki ya mutu sai aka ga wasu manya-manyan mutane masu daraja malamai a gaba-gaba waɗanda suke mutane na da masu daraja mutane masu mutunci kenan sai dauki laihin sai wanda suke raye su dauki cewa laihin da yayi ba laihi bane ko kuma laihin da yayi babu ma wani abun kaskanci a ciki tunda babu wanda ya kyamace shi saboda kudin shi ko saboda mulkin shi ko saboda ilimin shi da kuma mutane yanzu so da yawa ana aiki musamman in ya zamanto wani mai kudi ne ya mutu to babu zancen a ce barawo ne ko hoshi yake yi ko mi yake yi mutane babu ruwan su da wannan kawai dai ana diba kudin sai ga manyan mutane a tare da shi manyan mutane wajen binne shi shi kuma kamata ya gama shi da wasu mutane haka sama-sama irin shi don ya zamanto wa'azi ga wanda suke rayayyu ne to haka kuma shi ma wanda ya zamanto mai bid'a ne haka duk wanda zai zamanto al-mubtadi abinda ya sa malamai suke kaurarawa akan wanda yake mubtadi shine so da yawa yanda malamai suke bayani in ka ga wani abu na bid'a to za ka cewa akwai wani abu na sunnan manzo Allah wanda aka kore a wurin wanda ya cancanta a ce an yi ta ba a yi ta ba sai aka aikata aiki wanda take ta bid'a kuma kamar da Imam Ibn Majashur ya rawaito daga Imam Malik yake cewa man ibtada'a fil islam bid'atan duk wanda ya kirkira wata bid'a ya shigo da ita cikin musulunci yace fa ka annama ko fa kad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana risala kamar ya raya cewa manzon Allah ya ha'inci Allah wajen zawwa da sako to kaga kenan duk wanda yace manzo Allah ya haici Allah to wannan mutumin kada'an kafiri ne shi sai ce li anna Allah ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum zuwa karshe to Imam Malik sai yake cewa abinda bai zama to ba addini a wancan lokaci yace a yanzu bai zama addini a lokacin shi wanda bai wuce ba zamanin sahabbai shekara kusan 100 ko 100 da wani abu ko bai kai 100 ba, to ina ga irin zamani namu na yanzu sai ga mutane suna sakaki sai su rika cewa ai duk ɗaya ne, ma babu wani bambanci tsakanin sunna da bid'a, babu bambanci tsakanin mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda zai bi wani shehi ko wani wali ko kuma a hudu wata dariƙa sabuwa wani zai rika binta, sai a ce da wanda bi manzon Allah ma duk guda ne. To kaga wannan ba karamin kuskure bane ko ba karamin jahilci bane, saboda bin manzon Allah kadai akwai albarka a ciki. Allah ne ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kuka bi shi za ku shiriya. Babu wanda Allah madaukakin sarki ya ce biyayya a gare shi zai zama to shiriya ne illa manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan shine Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kuma shi kadai ne Allah ya ce wati'ullaha wati'ur rasul qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Din inda Allah ya ce kuma da da'a sai ya ce amma manzon Allah, to babu na uku. Shi sa kenan duk wata dariƙa duk wata hanya babu ita sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma dariƙa ta manzon Allah tsiran Allah da amincin Allah tabbata gare shi. To wannan hadisi yake karantar da mu cewa wanda zai kirkira wani abu a cikin musulunci wanda zai zama to fasiki ne, ka zo kake kamba mashi dan menene kalmar shugaba, kaman mujamala ce, kana girmama shi ne mai gidana shugabana mai kaza mai kaza, kana ta kamba mashi, to kai kuma baka sani ba, kana husatar da Allah madaukakin sarki. Shine ce fa inna u in yaku sayyidan, in munahuki fasiki dan bid'a ya zama shugaba, yace faqad ashattum rabbakum azza wa jalla, ku kuma to a lokacin da kace mishi shugaba ka husatar da Allah, kushin Allah kuma azaba shi. Kuka kun ga wannan shine babe wanda shi ma malaye akan cewa shi wannan hani ne, amma ba hani bane haramci kamar yanda babu da muka karanta na farko. Babu na 322, babu karahiyatu sabbil huma. Sai ko malaye babe na karahancin mutun ya zagi masassara, lokacin da mutum masara ta shige shi ya bugu sosai, ciwon kai yana ta karkarwa yana kaza yana kaza, kamar da zamu ga hadisi shikenan sai ta tsinuwa ya riga tsine ma masassara na yana zage zage, to wannan bai dace ba, bai kamata ba. Shine malaye ya kawo wannan babu. Shi yasa kullun idan ko diba za ku ga cewa akwai babubuka na mamaki, a gaba ma za ku sha mamaki irin malam wasu babubuka da zai kulla akan irin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana ko manzon tsira Allah da mutala tabbata a gare shi. Wannan kuma malam sai kawo hadisi, ya kawo dalili da hadisin Jabir da Abdullah sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi sa'ib aw ummu musayyib faqala malaki ya ummu sa'ib aw ya ummu musayyib tuzaf zifina qalat alhuma la baraka Allahu fiha faqala sallallahu alayhi wa sallama la tusibbu alhuma fa innaha tuzhibu alkhataya bani adam kama tuzhibu alkiru khabas alhadid rawahu al-bukhari rawahu muslim tuzaf zifina ay tataharrakina harakatan sari'a. Kina mala cikin fasara kalmomi da yake tuzaf zifin, ana ni da ma tumana tana karkarwa irin yanda masassara idan ta kai ma mutun gaya zaga yana karkarwa, jikin shi yana karkarwa kuma karkarwa mai gaugawa. Yace wa ma'anahu tarta'idu, yana tana karkarwa. Wa huwa bi dammi ta'i wa bizai al-mukarrara wal fa'il mukarrara, kenan fa'un guda biyu ne, in ko diba kalmar tuzaf zifina zayun ita ma an karrara ta hasso biyu, to ita ce ma'anar karkarwa zamu ce da Hausa. Jabir da Abdullah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wata sahabiya wanda ake ce mata Ummu Sa'ib, kenan suna biyu ne, ko Ummu Sa'ib ko Ummu Musayyib. Sai manzo Allah ya ce mata malaki ya Ummu Sa'ib au ya Ummu Musayyib tuzafzifin, sai manzo Allah ya ce ya naga kina karkarwa haka da gaugawa jikinki ko ba lahiya. Qalat, sai ta ce alhuma ai masassara ce nake yi. To abinda manzo Allah ya hana shine sai ta ce la barakallahu fiha, kenan Allah ya tsine mata, shine la barakallahu fiha, kenan kamar ta zagi masassara, kuma shine babin wanda aka hana, ba a so a zage, ma'ana kenan kakkai kalma mummuna game da irin wannan musiba wadda ta samu mutum da ita ma ana sa ta cikin musiba wadda take samun dan adam musamman kuma mai imani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karantarwa shi me yace sai yace la tasubbi alhuma kakki zagi huma kenan duk wata magana mummuna koda ba zagi ba wanda bahaushe yake ce mazagi fa innaha tuzhibu khataya bani adam yace manzo Allah sai yace mata ai masasara da kike gani za ta iya kasancewa alheri dalilin tana tahiya da zunubin dan adam duk wanda Allah jarbe shi da wata musiba ko yaya take balle masasara ga tana hatta yi zahi to Allah zai kankare mishi zunuban shi sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kama yuzhibul kiru khabas alhadid kamar yanda ziga zigi yake ziga wuta in aka narka dutsi karhe ko kuma aka yi kawar zinariya ko azurfa wannan shara da yake hayawa sama na kunha na dauda ake kore shi sai zinariyar ta huto ko azurfar ko kuma karhe to haka idan mutum yayin masassara sai wannan abin ya tace shi masassara tana tace sai ya huto lokacin da ya samu lahiya sai ka same shi duk wani zunubi nashi ya tai kamar Allah subhanahu wataala ya so shi da alheri to wannan zamu sa shi kasan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayanin cewa ajaban li awlil mu'min shi mumuni lamarin shi akwai abin mamaki in asabathu sarra'a shakara fa kana khairal lah in abun alheri ya same shi bai imani sai ya gode ce Allah na gode Allah na gode kuma sai ma Allah biyayya manzo Allah yace wannan sai zama to alheri a gare shi yace kuma wa in asabathu sarra'a in mumuna tazo darra'a wata masassara ce wani ciwon kai ne wata musiba ta same shi shi karan kanshi ko iyalin shi ko matar shi ko dukiyar shi ko abin da kama da wannan ko ma menene ko wata kaya ya taka sabara sai ya haƙuri fa kana khairal la sai zamanto alheri to wannan abu biyu ne manzo Allah yace mai imani abun mamaki a gare shi alheri yayi godiya ya zamanto alheri mummuna ma yayi haƙuri kuma ya zamanto alheri a gare shi to kenan kaga wannan ita manzo Allah ya karantar da ita in masassara ta same ki to bai dace ba ki hodi magana mummuna ga masassara Allah ne yake kaddarawa musiba ce wanda Allah subhanahu wataala shine yake kaddara ma diyan adam to nan kuma zamu dauki darasi babba shine kullu yusibana illa ma kataba Allahu lana babu abin da yake samu babu mai imani sai abin da Allah ya rubuta da abin da kaga ya same ku amma asabatu min musibatin fa ma kasabat aydikum wa yafu an kaseer tana wa kai ka ta wurin zunubi Allah ya ga lorin zunubin ka yayyawa sai ya dora maka masassara sai ta rika cinye zunuban tana cinyewa tana cinyewa lokacin da ka samu lahiya shikenan zunuban sun tahi sai lada kadai to haka ko wata musiba ta same ka Allah yana sa ta ne dan ta janye maka wata musiba ko kuma wani zunubi wanda ke tare da kai to kuma ba wai Allah idan ya dora musiba ga bawa ba yana nuna cewa wannan bawan yayi wata aika bane a'a kamar yadda mutane suke tunani Allah ya jarabi wani da cuta ya taki warkewa bai nuna cewa Allah baya san shi bai nuna cewa wani abu yama Allah a bari ma dai yana daga cikin masoyan Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu bala'an al-anbiya summa al-amsalu fal-amsal wanda suka yi kowa jarabawa da tsananin jarabawa su ne annabawan Allah yace kuma wanda suka biyo su game da imani daidai da garin imanin ka daidai da irin jarabawa da Allah zai maka kariba ayyubu alaihi salam wanda Allah mu jarabawa ta cuta diyan shi suka watse mai dukiya da dukiyar ta watse mai iyali ne diyawa da matan da diyan kowa ya watse sai shi kada hima ta shi haccan lokacin da ya haƙura ya roki Allah subhanahu wataala ya adda zuwa ga Allah Allah sai ba shi lahiya kuma Allah bai da mishi da matan shi da yayan shi da dukiyar shi to wannan bayana nuna ba cewa mutum idan yayi mumuna ko mumuna ta same shi ya aikata wani ba sai mutum ya ƙara kaskantar da kai zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala ya yaye mishi wata cuta ce in kuma wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya kasance a tare da shi ya zamanto kamar irin wanda babu zancen warkewa to sai ya nemi lada wajen Allah subhanahu wataala kada mutum ya raki mutum ya rika shaje wajen diyan adam kaza ya same ni kaza ya same kai ka ce kamar shi kadai ne mutum ko kuma mutanen da yake gaya musu za su ba shi lahiya babu wanda zai baka lahiya ka dai sha magani sababi ne ko ka je likita shi ma wannan sababi ne ko kai kaza duka wannan sababi ne amma babu bai bada lahiya sai Allah subhanahu wataala shine annabi ibrahim yake cewa wa iza maridtu fa huwa yashfin shi Allah shine in na rishin lahiya yake bani lahiya to babu mai bani lahiya sai Allah madaukakin sarki wani ma zaka ga abinda Allah zai kaddara yanda wani malami imam qarni yake bada labari a cikin littafin shi la tahzan yake cewa so diwa zaka ga musiba ga mutum amma kuma zai zama magani ga wani yake wara labarin irin mutanen da suke da shalal paralyze haka bai iya mata shi nan tension rabin jikin shi ya shanye yana cikin wata bukka a wata kauye can cikin jaziratul arab mutanen sun tahi sun bar shi wata kunama ta zo irin ta sahara katuwa ta zo ta same shi daidai wurin da bai da lahiya take cizon shi wannan kunama tun bai motsi bai san me ake yi ba har ya zaman to yana jin zahi yana motsi dalilin warkewar shi dalilin cizon wannan kunama da take cizon shi kaga kenan musiba ce ga wani amma shi a wajen shi magani ne to haka Allah yake hikimar shi to cikin abubuwa ne na mamaki da yake badawa da yake ba da labarin kuma wata mace ita an sa mata rana a Turai ɗan Turai ne musulmai an sa mata rana kansar gare ta kansar ba magani ba a warkewa ba a tabawa ba a operation ba kaza rana kaza zaki mutu baki wuce shekara ko baki wuce shekara biyu yadda ta yi umara tunda an ce za ta mutu bari ta koma zuwa ga Allah ta yi ta ibada shikenan ta je sai ta tuna hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alma'u zanzam lima shuriba ruwan zanzam duk abin da niyyar da ka sha shi Allah zai ma maganin shi duk abin da kake so in ka doka za ka sha ruwan zanzam Allah ilimi nake so Allah kaza nake so Allah lahiya ne Allah sai baka kawai sai ta imani da wannan take sha haka shekara ta wuce bata mutu ba ta dawo tana nan tana zaune bata mutu ba ta je ta koma likita aka diba ta warke kansar kin ma ta warke kaga wannan Allah shi ke bada lahiya kada mutum ya sake ya ce wai maganin da yake sha shine zai bashi lahiya ko kuma likita ya ce ma wai baka warkewa Allah subhanahu wataala shi ke bada lahiya Allah shi yake dora cuta kuma shi yake sabke ta kuma da sababin da mutum bai sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi da yawa ya addu'a ba sai shahi mutum kawai sai samu lahiya mu'jiza tashi sirran Allah da mutum ya tabbata a gare shi to Allah ne ya bashi wannan dama to ina ga kuma shi Allah madaukakin sarki in ka roke shi abinda ake so mutum ya kyautata niyya to duk abinda kaga ya same ka kada ka zamanto mai raki jaje kaza ya same ni jiya ma kwana ne ballahi jiya ma kwana ne kaza mutane da yawa suna rashin lafiya har su warke baka sani ba kenan kai ba kamata ba kai ma a ce kawai dan rashin lafiya same ka tana ma kai shekara wani ma zai shekara biyu babu abin da ya same shi lafiyar shi lau yana zuwa yana zawa amma ciwon kai na awa daya ko masa sara ta minti 10 shikenan ya shiga jaje yana kai karan Allah wajen bayan Allah kaga wanda yana daga cikin abin da bai dace ba sai mutum ya nemi lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi mumuni in cuta ta same shi sai ya hakuri sai ya zamanto alheri a gare shi to wannan ummu sa'ib ko ummu musayyib manzo Allah sai ya ce mata kakki zagi masassara sai ya ce mata biki san ba cewa masassara tana tahiyar da zunuban ɗiyan adam yace sai bata misali yace mata kamar yadda kika san zigazigi in an kawo karhe an dora yanda ake kona karhe ake zigazigi ana zigawa sai wuta ta yi wuta sai shara ta hau sama shi mai kira sai ya kwashe sai karhen kadai ya rage to manzo Allah ya ce mata haka masassara take yi ga bawa mai imani ta tahiyar da zunubin shi gaba daya sai ta bar mishi lada Allah subhanahu wataala ya samu dace babu na 323 mala ya ce babu nahi an sabir rih wa bayan ma yuqalu inda hububiha babe kuma mala ya kulla shi kuma wanda yake magana akan shi ma a kan zagi kada mutum ya zagi iska wannan iska ta yi kaza ba dole ba sai zagi na irin na bahaushe ka ci kazan kazan ka a'a ba irin wannan zagi ko mummunan magana ma ana kiran shi zagi mala wata iska misali a ce ta zo ta yi dan banna ko ta ture maka wani abu ko ta yi kaza sai mutum ya rika zage-zage to wannan baya daga cikin ladabi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma addini bai karantar da haka ba bai dace ba musulunci yayi hali sai kuma bayanin mi ake wadi lokacin da iska ta buga mi ake wadi to shine malam sai ka hadisi na abi mu'abil munzir an abil munzir ubay bin ka'b radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tasubbu rih fa iza ra'aytum ma takrahun faqulu allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirta bih ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح منذ الله صلى الله عليه وسلم سيتي لا تسب الريح يا كوما إيماني كوكو زاجر إسكا وتبوغوا وتإسكا تتاشي تو كده متي يزاجي ككي ممونا مغانا يتي فإذا رأيتم ما تكرهون انكوغا أبن بوكاكي abinda kake ki iskar nan da tazo bata wuce lahiya ba ta tahin maka da tol na ginin ka ko ka shanya wani abu tazo ta tahi da shi ko wani abin ka kenan shine mara fa iza ra'aytum ma takrahuna an ko ga abinda ba kwa so yace fa qulu sai ku ce allahumma ya allah inna nas'aluka min khairi hadhihi rih ya allah muna roƙonka alherin da yake cikin ita wannan iska dan akwai alheri a ciki yace wa khairi ma fiha da alherin da yake cikin ta wa khairi ma umirta bihi ya allah alherin da ka aiko ta dan ita tana tafiya da umurnin allah ya allah abinda ka aiko ta da shi alherin muna buƙatar shi haka mutum ya kamata ya addu'a wa na'udhu bika min sharri hadhihi rih kuma sai mutum ya ce ya allah muna neman tsarin ka daga sharrin ita wannan iska wa sharri ma fiha da sharrin da yake cikin ta wa sharri ma umirta bi da sharrin da ka aiko ta da shi idan da ita iska Allah yana azaba da ita amma samudawa amma adawa amma mutanen annabi salih alaihi salam iska kawai guguwa to wannan sai mutum ya addu'a wannan kenan shine zikiri ko kuma azkar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu lokacin da mutum ya ga iska sai ka ce ya Allah ina neman tsarinka da sharrin da tazo da shi ya Allah kawo mu alherin da yake ciki a takaice wa ala abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rihu min ruhillah ya'ti bir-rahmah wa ta'ti bil-'azab فإذا رأيتموها فلا تصبوها وسلموا الله خيرا وصلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله هو بفتح الراء أي رحمته بعباده كما لنا فسر كلمومي روح الله يأكل رشيط رحمة الله قبائنش توانا حديث الشيما ديليك حديثنا أبي المنذر أبي بن كعب manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairah yake naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ar-rihu min ruhillah ita wannan iska da kuke gani tana daga cikin rahaman Allah game da bayin shi kenan kun ga iska kamar yadda aya ta karantar da mu Allah shi yake aiko da lawaqih me lawaqih shine barbara tsakanin itatuwa wannan iska da kuke gani Allah subhanahu wataala yake aiko ta sai a samu wani mangoro wani lemu wani dabino wani kaza wani kaza ko da ba akwai maza da mata a cikin su to amma ya suke barbara wannan iskar Allah subhanahu wataala ke sa tsakanin su haka kuma hadari Allah subhanahu wataala ya dauko iska ta zama to rahama sai Allah ya tahi da wannan girgiji amma wannan gari a ji a tsallake wannan gari kuma Allah ya tahi da shi can gaba amma wani garin duka iska take dauke da shi wannan hadari rahama ce ga bayu to shine manzo Allah sai ya ce ita wannan iska dan ku zage ta tana daga cikin rahama Allah game da bayin shi yace ta atibin rahma wata ran tana zawwa da rahama Allah idan kun ga idan yazo da taruwa rahama ce kai iska ta dan kada ma mutun ya dan sheka ya dan ji dadi a cikin jikin shi da kuma lumwashin da zai yi shi kan shoda rahama ce ga bayin Allah saboda irin mutun yaje mayyayen burane wanda motoci sun yawa abin hawa sun yawa kamfuna sun yawa zaga cewa iskar da mutane suke shaka ba ɗaya bace kuma mutane za su rika cututtuka da yilin hayaki hayakin abun hawa hayakin kamfuna hayakin cunkoso na mutane yanzu kuma sallacin nan da za a ci a ciki ake naƙir ko babu wata fanka tana bugawa sai ga idan mun yi lumwashi muka yi lumwashi muka yi lumwashi zaga iska ta turnike sai zamanto yanzu kuma kowa a takure yake kowa a dame yake to amma wannan iska idan ta juya sai ga cewa rahama Allah subhanahu wataala sai mutum ya lumwashi mai kyau ko mutum sai mutum ya ji dadi a jikin shi sai kuma yace gaba ta biyu wa ta'ti bil azab kuma Allah in ya ga dama ita dai iskai me muke mara ta rahama Allah sai mara ta azaba kamar yadda yake ma wasu daga cikin bayin shi wanda suka kangare suke abinda suka dama sai manzo Allah ya karantar da mu walladabi yace fa iza ra'aytumuha fala tasubbuha ladabi na farko shine duk mutum kaga iska ta zo ko ta yi gyara ko ta yi banna ko ta yi kaza to kakka zage wannan iska kakka faɗi magana mara kyau kenan kaman kana inkari ko kuma kana magana ne ga hukuncin Allah shi Allah shi ya aiko ta ba ita zo da kanta ba yace wasallallahu khairaha sai mu roki Allah alherin da yake cikin ita wannan iska kenan zikirin da muka karanta na hadisi Ubay Abil Munzir Ubay bin Ka'ab kenan mutum sai ce Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma fiha sallallahu alaihi wasallam sai yace wasta'izu billahi min sharriha, kuma ku nemi tsarin Allah daga ita wannan iska. Kenan koda iska tana kadawa sai muka ga ta fara ƙarfi, ta fara yawa, za ta yi banna, sai mu roki Allah, ya Allah sharrin da yake cikin wannan iska, ya Allah ka kare mu, sai Allah ya gaba da ita. To wanda kana daga cikin ladabi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, wanda kuma malam babin da ya kulla shine kan mu zagi iska, kuma idan iska ta zo ga abin da ya kamata mu yi, mu roki alherin da yake ciki, mu nemi tsari da sharrin da yake ciki. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. إمام مسلم في كتاب الصلاة الاستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح. Kenan hadisin da muka karanta can bayana Abul Munzir Ubay bin Ka'ab kan wala shine sake maimaitawa anan, to amma rawin sahabin da ya rawaito wannan Abul Munzir Ubay bin Ka'ab ne, nan kuma hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza asfatir rihu, in iska ta buga, in iska ta kada, kenan mana ma shine mana asfat ko kuma ishtadda ta tsanani, sallallahu alaihi wasallam sai shiga addu'a sai ce ya Allah ina neman alherin da yake ciki, inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha, da alherin da yake ciki, wa khaira ma ursilat bi, ya Allah alherin da aka aika da wannan iska muna bukatar ta. Sai gaba ta biyu sai mutum ya ce wa a'udhu bika min sharriha, ya Allah ina neman tsarin ka daga ita wannan iska, sharrin ta, wa sharra ma fiha, da sharrin da yake cikin ta, wa sharra ma ursilat bi, da kuma sharrin da aka aika ta. To kaga kenan wannan zikiri ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, idan iska ta kada ga abin da ya kamata mu yi, abin da ya shahi zagi bai dace ba, mutum ya magana mara kyau bai dace ba, mutum ya wadi wata magana mummuna wannan ita ba ta dace ba, sai mutum ya wannan ladabi, Allah ya sa mu dace. Babu na 324, mala ya ce babu karahiyatu sabbidik, babu wanda mala ya kulla shi, kuma yana magana akan mutumin da zai zagi zakara. Na wani ce muku akwai babuka masu mamaki, idan zakara ya wannan cera ko wannan cera da wannan zakara yake, tana da makwabcinka ko kuma a gidanka ka ce ya dame ka kana tsagan barci ya tada ka, shi kenan sai ka zazzage shi ka kai ga mashi manganu, to shine malam sai babe an karhanta bai dace bai kamata ba ladabi na musulunci a ce mutum ya zagi zakara lokacin da yake wannan cera. To kuma dalili akan wannan shine hadisi na Zaid dan Khalid al-Juhani رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصب الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود في سند صحيح. من زال صلى الله عليه وسلم يكي تشوى ككو زاجي زكرة لا تصب الديك يكي فإنه يوقظ للصلاة سوديوا ونن تشرى ديكي ينا تادا متانين زواج صلى ko sallar asuba ko sallar dare ko kashafai da wuturi ta kamance barci ya dauke ka, wannan cera in zakara yayi kana iya tashi. Kuma ku lura da duk wanda ke da zakara ya lura da ceran nan nashi, inda zaka auna awa, wani zaka ga awa ko kuma awa biyu, mutum zai mamaki lokacin da shi wannan zakara yake cera. Malamai suka ce akwai abubuwa na mamaki, wani lokaci kuma sulusul akhir na karshe, kamar an kasa dare gida uku, misali a ce awa 12 a kasa ta gida uku, can awa na ƙarshe kafin sallar asuba zaga cewa zakara ya ceran shi ya yi yawa nan, saboda yana cewa mai gida ka tashi ko kuma makwabta a tashi a yi nafiloli, a tashi a yi zikiri, a tashi a yi istighfari, kenan ya razana ka sama kana cikin barci ka zage shi, to wannan bai dace ba, shine ladabin musulunci ya hana kakka zagi zakara, saboda yana tada mutane zuwa ga sallah. Kaga kenan ya kusa zama ladani ko kuma wani mai neman lada wanda zai tada mutum, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a hadisi cewa mai gida idan ya tashi sallar dare kada ya mance matar shi, in ma take tashi ya samu ruwa yayi yawa, ita ma mace idan ta tashi sallar dare kada ta mance mijinta, in ma ya ki tashi ta dan yayi yawa mishi, inda bai janyo mata ruwa ba, kai yayi yawa ruwa janyo mata ruwa, saboda mai gida boss ne. Kiran ta san babu wata matsala sai ta tada shi a tashi a yi sallah, a nemi rahama Allah, a nemi albarka ubangiji amma ita shi ba matsala tunda shi yake ikon ni yayi hawa mata ma ko ta yi wuci ma dai shi shine boss shine babba amma ita in ta tana yana yi mata illa to wannan hadisi kenan a karantar da mu na Zaid ibn Khalid al-Juhani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ladabin musulunci ne kun ga zakara dabba ce amma kuma saboda wani amfani wanda yake tare da shi kuma amfani da yake da alaka da kiyama ko wulalar da zaka samu a gobe kiyama babban aiki shine sallah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora cewa ka zage shi kuma ka yi wannan amma shi wancan gudan jaki kaga shi idan yayi wannan kuka nashi dama yayi kusa kama da kukan shaydan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mutiye nemi tsarin ubangiji irin wannan kuka na jaki ko kuma kuka na kare kana barci idan ka ji kukan kare ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki game da shaydanai saboda ko abakansu ne ko kuma suna ganin su shi yasa manzo Allah ya ce kalbul aswadu shaytan so diwa bakin kare in ka ganshi shaydani babu na 325 babu na alqaul insani mutirna bi nau'i kaza to wannan shi ma duka suna daga cikin abubuwa na hani to amma a hani kuma malam sai shigo da mu cikin tauhidin Allah madaukakin sarki babe wanda yake hana ya hana mutun ya ce an mana ruwa dan wane an mana ruwa dan tarmamuwa wanda ta huto kamar su a jahiliya haka suke yi akwai tarmamuwa wanda suka santa in suka ganta sai su ce za a yi ruwa ko an yi ruwa sai su ce wannan tarmamuwa da ta huto ita ta sa aka yi ruwa to mu ko yanzu duk abin da za a yi canji da shi cewa kowa ne ya sa aka yi ruwa ko kuma addu'a ne ce ta sa Allah ya yi ruwa ko kuma wani shi ne ya zo da ruwan shi kowa ne ya yi kaza to wannan duka bai dace wa mutum ya hudu wannan an Zaid ibn Khalid radiyallahu anhu qala salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata subh bil hudaybiyyati fi isri as-sama'i kanat min al-layl walamma sarafa aqbala ala an-nas fa qala hal tadruna madha qala rabbukum قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب متفق عليه Zaid ibn Khalid yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi sallah ana yanayi na Hudaybiyya kenan wannan sulhu da aka yi wanda ke sulhu shahararre na musulunci wanda ya zama to kamar shine fatahu budi na musulunci yace fi isri as-sama'i kanat min al-layl as-sama' anan ana ne da shi ruwan sama yace daidai an kare ruwan sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ga masahabbai kenan ma'ana sun kwana jiya da dare an yi ruwa yanzu sahiya ta yi falamman sarrafa aqbal ala nas lokacin da aka kare sallah manzo Allah sai yiwo wajen mutane misali a ce sallah asuba fa qala sai manzo Allah ya ce hal tadruna ma za qala rabbukum sai manzo Allah ya ce masahabbai wai jiya kun san abinda ubangijinku ya faɗa qalu sai suka ce Allahu wa rasulu a'lam wannan shine al'adar sahabbai ko da sun san tambaya in manzo Allah ya tambaye su sai su ce Allah da manzon shi suka sani qala sai manzo Allah ya ce qala kenan Allah ya ce kenan qala ta farko sallallahu alaihi wasallama qala ta biyu Allah ne yake faɗa ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi Allah ya ce daga bayuna yau akwai wanda suka waye gari jiya ya ce sun yi imani da ni kuma wa kafirun wasu kuma sun kafirta jiya da dare da aka yi ruwa kenan manzo Allah ya ce ya ku bayo Allah ya ce jiya wasu sun kafirta wasu kuma sun kara imani to sallallahu alaihi wasallama sai yake kara musu sharhi me yake nihi ya ce fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi ya ce jiya da aka yi ruwa duk wanda ya ce an mana ruwa da fadala Allah da rahama Allah fazalika mu'minun bi kafirun bil kawakib Allah ya ce wannan ya imani da ni ya kafirce ma tauraru to wannan kenan shine mai imani wanda zai ce Allah ya mana ruwa cikin fadalar shi to wannan shine imani amma duk wanda zai ce tarmamuwa kaza to wannan kafirci ya ce wa amma man qala amma wanda ya ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza wanda zai ce an mana ruwa saboda tarmamuwa kaza irin na jahiliya yace fazalika kafirun bi Allah ya ce wannan ya kafurta da ni mu'minun bil kawakib ya imani da tarmamu to wannan shi kuma kenan shirka da Allah ne kafirci ne to wannan hadisin yake yana karantar da mu lalle ne kenan an hana mutum yace an yi ruwa dan wani ko ma wane ne shi babu wani mai sabko da ruwa sai Allah babu wani wanda zai ce shi ne yake zawwa da shi ko kuma shi ne yake tahiya da shi ko kuma zai ce ya hada yan gari kaza ko ba yan gari kaza a wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala yana daga cikin rububiyya tashi madaukakin sarki to wannan tauhidin Allah ne duk wani aiki na Allah shi kadai wanda ba mai iya yi sai shi in ka doka ka dora ma wani halitta to kai shirka da Allah kuma zai kai ka zuwa kahurci Allah ya kare mu babin 326 babu tahrimu qawli muslim ya kafir sai malam kuma ya babe amma wannan babin kamar can bayan mun karanta hadisi akan shi amma da dan jimawa kadan mutum ya ce ma dan uwan shi musulmi kahuri kawai haka kawai wani kai kahuri ne to wannan bai dace ba haramu ne ma haramu ne haram Ibn Umar radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a bihi ma ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa rajat ilayhi muttafaqun alayh muzalla sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yace ma dan uwan shi idza qala ar-rajulu li akhihi yace ya kafir kenan ya kai kahuri kenan wannan ba karaman kalma bace babba ce in ka sake ka ce ma wani mai imani ya kahuri ko kai kahuri ne yace faqad ba'a biha ahaduhuma to dayan biyu yace fa in kana kama qala in abin da yace haka ne wanda kace ma kahuri inda gaske ne kahuri ne yayi shirka da Allah ya kafurta da Allah yace to wannan ka huta kai da kace kahuri ne yace wa illa in kuma ba haka bane abin da ka hodi raja'at ilaihi kai da kace kahuri ne za ta dawo kamar jiwa ce wanda ba ta kuskurewa ba ta haduwa cikin biyu ne ko inda gaske ne kahuri ne ta same shi in ba da gaske bane ba kahuri bane sai ta dawo maka kai yanzu ka zama kahuri dalilin mi ka ce ma dan uwanka musulmi kahure to kaga wannan ba karamin kalma bace mutane suka yi sakaki wasu ma har suke sai su ci aizala suna ta kafirta mutane kaga wannan jahilci babu wanda ya san menene tsananin kahurci menene narkon ka ce ma musulmi kahuri kamar ahli sunna wanda sunna su karatu suke yi amma bai wa ka ce wa ahli sunna ana ta kafirta mutane amma su menene ba su a ce wanda ya ma wani sujada kahuri ne alhali kuma kahuri ne hakika duk wanda ya ma wani sujada ko ya ma wani yanka ko kuma ya ma wani wata ibada wanda ba ma kowa sai Allah ya shirka da Allah ya dauki aikin Allah ya ba wani bawa ko wani shehi ko wani wali wannan kahuri ne mushriki ne wannan aya ce ta bayani da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to masu zargin cewa ana kafurta mutane suna nihi da wa'annan su kuma wa'annan tantagaren kahure ne duk mutumin da zai shirka da Allah ya ma zarce kahure shi a kahurin ma to shi mushriki ne saboda ya gama bauta Allah da wani ko kuma ya gama Allah da wani a cikin rububiyyar shi ko uluhiyyar shi ko kuma asma wa sifat to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan yana tsoratar da mu wannan kashedi kakka sake ka ce ma dan uwanka kahuri kalma ce mai nauyi kalma ce babba in ka sake ka hurta to sai in kana da dalili cewa lalle kahuri ne kuma ko cewa lalle kahuri ne sai an bashi uzuri musulmi haka bai zama kahuri sai da in yana da wata shubaha wanda ta yi haukanta anan ma kahurci bai hawa kanshi ko kuma jahili ne bai sani ba kwata-kwata bai san ba ma cewa wanda ya aikata aiki kaza kahuri yake zama to shi yasa malamai suka ce ba a takfirul muayyan kamar ka kira sunan wane ka ce wane kahuri ne a sai dai a ce masu bautan wajen Allah kahure ne kaga nan baka ce ba wane kuma baka ce ba mutane ne da yawa ko kuma wanda ya ma wani wanda ba Allah ba sujada yayi shirka da Allah wanda ya ma gumki yayi shirka da Allah baka ce ba wane da ya ma da ya gumki baka ce ba wane shi da sunan shi da shi malamai suka hana kafirta mutun da sunan shi ka mura suna ka ce wane wane kahuri ne a sai dai ka ce mai aikata kaza kahuri ne in yana ciki ya shiga in bai shiga ba bai shiga ba kenan wannan kamar kai adalci kuma kai ma ka huta daga cikin zargi وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه من ذل صلى الله عليه وسلم حديثنا أبي ذر يكي تشيوا دم تمن ديسكي يكي ما دو أونشي كاهوري كان من دعا رجلا بالكفر yace au qala adullah to nan to ya kara yace ko kuma kace makiyin Allah kaga wannan shi ma kalma ce mummunan kalma kage in mutum ya zama to makiyin Allah kaga kin abubuwan jewa za su tabbata kan shi zai yakan iya zama kafiri yakan iya zama mushriki yakan iya zama wani ma abu wanda ba san ba menene saboda wane ne zai zama to makiyin Allah kada zai zama to ba yahude ko zai zama to ba nasare ko kuma wani ba maguji kenan kada ka ce ma mutum makiyin Allah adullah ko kuma ka ce mishi arni wanda duka bai dace ba indai mutum ne mumuni indai ba wani aiki bai aikata aiki na shirka da Allah wanda zai kai shi zuwa ga wannan suna yace walaysa zalika illa hara alaihi indai ba haka yake ba to za ta dawo maka kai in ka ce ma wani kahuri shi ba kahuri bane to kai da kace mishi kahuri yanzu kuma kahurci yazo ya hau kanka in ka ce ma wani makiyin Allah to ba masoyin Allah ne to kuma wannan kiyayya ta Allah kuma kenan yanzu kai ne makiyin Allah tunda ka ce ma masoyin Allah makiyin Allah shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yake karantar da mu ladabi ne mai girma kuma kalmomi ne manya manya mutum ya dauki kalmar kahurci ya dora ma dan uwashi musulmi bai dace ba ko kuma kiyayya ga Allah da manzo shi ma wannan bai dace ba babu na 328 babun da ya alfoshi wa baza al-lisan wanda kuma malaye babe wanda yake magana akan alfuhu shine duk wata magana wanda bata dace ba zage zage su shiga ciki batsa akwai mutane maganganu iri iri a bakin shi bai da burki duk wani abu na batsa ba haushe Allah ya mushi karamci ko Allah ya mushi karama da musamman kuma yana alaka da halshen larabci ko musulunci zaga cewa irin abubuwa na batsa sai a rika musu kinaya sai a samu wani suna daban saboda a kewaye wannan lalaci ko kuma magana za ta fito a baki wanda bata kyau to wannan shine fuhush shi kuma baza al-lisani shine mutumin da zai saki halshen shi babu lizami zai zage mutum zai cin mutuncin ka kai zai zama to ma mutum ne wanda ake tsoron shi dan kai ci mutuncin ka ko kuma dan kai zage ka wani ma hakuri za a bashi yace kai wane wallahi ni dai dan in kare kaina daga game da sharrin shi game da maganar shi game da wannan reza tashi ta halshe zan bashi wani abu in ka hana shi zazzage ka ya ci mutuncin ka ya bata maka mutunci ya bata maka mutunci iyalin ka ya maka abubuwa wanda ba su dace ba to wannan babu wanda malai ya kulla shi kuma babu ne wanda zai magana akan cewa ladabin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a rika alfasha magana mara kyau kuma a rika abubuwa na halshe wanda ba su dace mu ce su ki halshe shi kawai ina gane kamata mu dakata sati sai mu dasa da fata mun da mu kai daidai Allah subhanahu wa ta'ala tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi